shugaban kasar Gabon Ali Bongo Ondimba yana tsare a gida da iyalansa da likitocinsa da suke kewaye da shi, kuma an kama ɗaya daga cikin ƴaƴansa musamman bisa laifin cin amanar ƙasa kamar yadda sojoji suka sanar.
Du comité pour la transition et la restauration des institutions.
Muna sanar da al'ummar Gabon da fadin duniya gabaki daya cewar Ali Bongo da iyalansa suna tsare a gida tare da likitocinsa. Waɗannan mutane da zamu kira sunayensu kuma zamu mika su gidan shari'a a bisa laifin cin amanar ƙasa, cin hanci da rashawa, amfani da tambarin shugaban ƙasa ba bisa ƙa'ida ba, dillancin muyagun ƙwayoyi. Su ne Nureddin Bongo Valentine, Yan Gislain Ngolo, Muhammad Ali Saliu, Abdul Hussaini, Jesse Ela Ekoga, Steve Jeko, Siriak Guranjani.
Steve Jeko Jeko, Siriak Guranjani.
Ali Bongo da kansa ya bayyana cikin wani bidiyo da aka yada a yanar gizo-gizo inda ya tabbatar da cewa
Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all friends.
Ina sanar da jama'a gaba daya cewa sojoji sun tsare ni a nan gidana. Ban san halin da muke ciki ba. Ku fito gaba daya. Ku tona asirinsu. Ina kuma neman taimakon abokan arziki a fadin duniya domin mu samu mafita dangane da wannan al'amari. Abin mamaki a nan shi ne farin cikin da mafi yawancin al'ummar kasar suka nuna kan wannan juyin mulki, musamman Noe Ndinga, shugaban wata kungiyar malaman makaranta, inda ya ce wa muryar Amurka,
je dirais que
babu shakka a yadda kasar mu take tafiya, alamu sun nuna za a kai wannan mataki. A duk kokari da shugaba Ali Bongo yayi wajen haɓaka tattalin arzikin kasar mu, mun san ba shi da koshin lafiya. Yanzu fatar mu dai ita ce sojoji su sanar da mu manufar su bayan sun kayar da gwamnatin
mu.
Daruruwan sojoji sun fito kan titi suna kirarin sunan Janar Brice Oligui Nguema, shugaban rundunar tsaro mai gadin hambararren shugaban kasar Ali Bongo Ondimba. Shi ake ganin zai mai gurbin shugaba Bongo. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Ambam, iyaka tsakanin Gabon da Kamaru.